Ember in the building. What's my key?
In Sandana Farakalanki, Naga Abum Mama key, Brumashinki the king, Wani Mutum. Abin sai ikon rafa halittar ta wuce da ni a jin ya faɗi tuntuni ta wani consistency sai na freeze kauna ta bige ruhina kuma bayan kaina ba so ne ya sani a gaba na yinki zan rarra shi ki you gonna be my first lady zana kashe miki dukiya na aure ki wanda kamar ki injino
na zaga duka duniya san ba kamar ki ko daya me kyan gari da tarbiya kaunar ki ce a zuciya ko zana rasa dukiya aure smile ka fadaya domin na kare ki ya kaunar ki ce a zuciya
ni da ke kauna ce kowa sani mun dace alƙawari ga da kimance Love you, gotta keep my chair. And you leave me know how to feel. Anytime you come out, I feel something. Now, baby, I make a hold you.
Make a hold you down.
Kekeke waji, sanko waji. Masuyataji, nireke mundaji. Kekeke waji, sanko waji. Masuyataji. Ke mun dace
na zaga duka duniya san ba kamar ki ko daya me kyan gari da tarbiya kaunar ki ce a zuciya ko zana rasa dukiya aure smile ka fadaya domin na kare ki ya kaunar ki ce a zuciya
barka da safiya ya kike masoyiya kaunar ki a zuciya Abu jini da jijiya Ki dan maso maso Show me love baby girl ki dan maso Feeling you baby every morning
Think about you every morning
Koda bacci nake Tunanin ki nake Ki ban wuri na fake
Ki ban wuri na fake
Koda bacci nake Tunanin ki nake Ki ban wuri na fake
Okay.